Fadima labbaiki karima mu'mina
wa abiya fatima labbaiki karima mu'mina
ummu abiya fatima labbaiki karima mu'mina
ummu abiya fatima labbaiki karima mu'mina
shekin yake mar Allah gwani Fatima ce tintintini nake so ta yi mini lamuni in kattaba wa gamunina
Umma Abiya Fatima labbaiki karima mu'mina
Salati summa salamu a dada mana komai ya dahu asalin sa sau sau shura fa'u da sibdin amina Jani jininkine na kaula baye muradine amadiyar wa futuine baban ikilima akoina
Umma Abiya Fatima labbaiki karima mu'mina
Nai sallama ga sharifiya Fatima ya zinariya tafiya da zamanki na gauraya ki rufa mini sirri muzina Labbaiki Sharifa Abida Labbaiki Hafiza Zahida Labbaiki Aqila Maida komai daga ke yake na shina
Umma Abiya Fatima Labbaiki karima mu'mina
Uwa ga Sharifa yake isa ko a kasan kiki na bisa Nana Batula kai kasa muna tabaragu mu'mina
Umma Abiya Fatima labbaiki karima mu'mina
Kowa alita ya sani kina da isa ga lamuni Kurina karin izini cikin adarar ki na rusina
Umma Abiya Fatima labbaiki karima mu'mina
Uwa ga tagwaye jarumai Hassan da Husaini azimai jini na ma'aiki malamai sun san akasirin rabana
Umma Abiya Fatima labbaiki karima mu'mina
azimal qadir ummu makina tasiri bin zatum ganin ki suke so gaibu kin bayyana sifar muzina
Umma Abiya Fatima labbaiki karima mu'mina
ashe Sharifai an sani girman ki a fadar masani kina ga bakin wuce ko ina
Umma Abiya Fatima labbaiki karima mu'mina
shiruwa gaban ki fa dole ne dan kin dara kowa a bayyane tsokata ma'aiki zahara ne da ganin ki ya mike musina
Wanene bai san ki ba menene ba a baki ba su wanene wasu biki ba kin fi uwa har ma uba Allah ma na ji dake annabi ma na ji dake ga ali nan an bashi ki uwa ga Hassan da Husaini ke kadai ce ba ni kamar ki ba uwa anan tuba yake mu kara ganin ki uwar uwa ga mataluwa nan tafi dole mu bi ta a karfafe ko da gudu ko yayyafe ba san ka zabin ki ba na kafi maskura matar ali kuke da ilahi Allah ali mai haske mai kalkali daga nesa tana wani walwali duniya an sallama miki dole a biki a kaiwa ya zama dole a girmama komai na gidanki mu azama kowa ya tsaya ga sadika a yinsa ido ga malika jini ya tsaya ga fakika ga maji zuba salika muna kauna ki mujahida labbaiki kalima
Zaki dan yaya da baituka na Maiduguri mara daukaka kimini da mana in zaka cikin asma'ul husna
Umma Abiya Fatima labbaiki kaima mu'mina
Umma Abiya Fatima labbaiki karima mu'mina Fatima labbaiki karima mu'mina